sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Lalo. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na fadada ayyukansu a yankin zirin Gaza, yayin da suke ci gaba da kusantar yankin don kaddamar da cikakkiyar mamaya a zirin. A ranar Juma'a, hanyoyin intanet da na wayar salula suka katse a yankin na Gaza sanadiyar zafafan hare-haren da Isra'ila ke ta kaiwa. Lamarin da ya hana daukacin al'ummar yankin da yawanta ya kai miliyan 2.3 daga yin hulɗa da sauran al'ummomin duniya da ma tuntuɓar junansu. Isra'ila dai ta jibge dubban ɗaruruwan dakaranta kusa da iyakar yankin na Gaza. Kusagai da za ta yi cikin yankin na Gaza mataki ne na zakulo mayakan Hamas don mai da martani ga mummunan harin da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A daren Juma'a an yi ta jin fashe-fashe a yankin waɗanda suka riƙa haskaka sararin samaniyar yankin na Gaza. Babu dai tabbacin iya adadin mutanen da suka halaka a sabbin hare-haren na baya-bayan nan saboda rashin hanyoyin sadarwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tsarin ayyukan jinƙai a yankin na zirin Gaza na fuskantar barazanar rugujewa baki ɗaya. Yana mai cewa idan ba a samu wadatattun kayayyakin ayyukan jinƙai da man fetur ba, fararen hulan da ke yankin za su faɗa a mawuyacin halin da ba zai misaltu ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Antonio Guterres ya ce daƙiƙa bayan daƙiƙa al'ummar yankin na Gaza na ƙara faɗawa cikin mummunan halin rayuwa. Ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta iya ci gaba da kai kayayyakin agaji cikin Gaza ba idan har ba a samu sauyi kan yadda al'amura ke gudana a yankin ba. Guterres ya kuma ce wajibi ne a sassauta ayyukan tantance kayayyakin da ake shiga da su ta Rafah domin a samu ƙarin manyan motocin da za su kai kayayyaki cikin yankin wanda ke ƙarƙashin kulawar Hamas. A gefe guda kuma, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai taimaka wajen samar da wata haɗaka da za ta tallafa wajen samar da kayayyakin ayyukan jinƙai don agazawa fararen hula Falistina a yankin na Gaza. Macron ya bayyana haka ne bayan kwanaki biyu da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ta EU suka kwashe suna taro a Brussels wanda aka kammala a ranar Juma'a. A cewar Macron, za su kafa wata haɗaka ta ƙasashen nahiyar Turai da dama, ciki har da Cyprus wacce za ta zama cibiya ko kafa ta gudanar da ayyukan jinƙai. A ranar Alhamis, Macron ya ce za su tura jirage masu saukar angulu zuwa yankin na Gaza don su tallafa wa al'ummar yankin. Shugaban na Faransa ya kuma jaddada kiran da yake yi wa Isra'ila da ta kare rayukan fararen hula yayin da take kai hari kan mayakan na Hamas tun bayan wani hari da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka Yahudawa 1,400 ciki har da sojoji da fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka sun ce suna bibiyar bayanan sirri aƙalla 530 da suka samu daga jama'a, yayin da suke ci gaba da farautar wani ɗan bindiga da ake zargin ya kashe mutum 18 a birnin Lewiston a ranar Laraba. Yayin wani taron manema labarai, 'yan sanda da kwamishinan kare al'umma Michael Sushok sun nemi jama'a da su ƙara haƙuri yayin da suke aiki a kan bayanan da mutane suka ba su kan yadda za a gano inda Robert Card mai shekaru 40 yake, wanda hukumomin jihar suka alakanta da harbin kan mai uwa da wabi da ya yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 18 a wajen wani shakatawa. Michael ya ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a inda lamarin ya faru, wanda ya ce zai ɗauki kwanaki da dama. Shugaban 'yan sandan birnin Lewiston David St. Pierre ya nemi jama'a da su zauna a gidajensu yayin da ake ci gaba da farautar ɗan bindigar. Inda dai aka rufe ɗaukacin makarantun yankin gudun kada mutumin da ake nema ya faɗa ɗaya daga cikin su. Wata kotu a ƙasar ta tuhumi wasu tsoffin sojojin ruwan Indiya su 8 da laifin yin leƙen asiri ma Isra'ila.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya no goma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin ku ya kwana biyu
ai lafiya lau an hukan shi
sai tambaya muka sha
ina dai balaguro dai ban isa Ghana ba kuma ban je Nigeria ba
iko Allah
je ba ban je kamar ba
iko Allah ke kika sai da kika je ke da
ni
na ga ki na ganki da tare da jama'a da tare da gayyadan wannan yace grandma wani yace grandma yace ba sha Allah
Allah ma magana
kuma Allah kai mu wurin
amun yace Allah ba mu dai shin ku
amin gaskiya fa Allah ba mu dai shin ku
amin mu ma muna da Allah ya ba mu dai shin na gaba da mu
eh haka ne suka ka ba
suka ka kullun nan ce ba ya ta ji ai ni na kai shekaru ku ina iya tafiya kan sai godiya
Allah sarki
sai kuma mu kai koyi na ba abin da guyoyi suna
to yo Allah
wai bita sai wai ai abin da yasa saboda kin ga su a lokacin zamanin su suna cin organic
eh ai haji abunta akwai kokari da organic har ce ne take je ta siyo kayan organic
mu dai kan
a lallaba da abin da aka samu
mu ka mu ma organic
gaskiya
da organic din bayan gona ta na goma
gaskiya
nake shuka organic
haka
nake taki
ga tumatiri ga menene ga sunan dai
na goma yau mun yi babban bako
haka
yake yau mun isa jihar Niger inda muka karbi bakuncin Musa mai gurmi ko
eh Musa mai gurmi a jihar Niger wato birnin Muna
to yau shi ne ya gaci wannan gaure zuwa an jima ka dan zamu ba shi wakilinmu a jihar Niger Mustafa Nasir ba tsari hili domin gabatar da wannan bako da kuma ji daga bakin ki to lagoma yau me yasa mu
eh to wannan sakon tay murna ne zuwa ga iyalan Alhaji Muktar Usman Gwanki malam da iyalan Alhaji Ali Badala Guman na auren ƴaƴan su da suka hada da Usman Muktar Abba da kuma Zainab Aliyu Badala wanda za a daura yau kenan 28 ga wannan watan October da misalin karfe 2:30 na rana a masallacin Nurul Huda MGR Road a Gumel jihar Jigawa to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a daya ba
amin da su ta Asia zuwa ga Ecclesia Equa Church Baitulami Bayara jihar Bauchi domin rasuwar Reverend Timothy Bauta da Adam David Timothy mahaifi da danshi Allah ya ma rasuwa Allah ya ji kansu ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen
ya Allah ya taimake mu
to ba tare da bata lokaci ba na goma bari mu shiga zangon gaishe-gaishen mu za mu fara da nika gaisofa ta alheri da sada zumunci ga yan Kabomo 84 tare da iyalansu duka marasa lafiya cikin su kuma Allah ya ba su lafiya sai kuma gaisuwa da ta fito daga hannun Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na Najeriya wanda yake so a nika mishi sakon gaisuwarsa zuwa ga masu gabatar da shirin a bare huce to yace Allah ya kawo rabon mu to Allah ko ya kawo rabon ku
amin
yace lamba daya na kungiyar muryar talaka a Najeriya sai kuma yace na biyu Zaidu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi da jami'in bincike na daya na kungiyar muryar talaka Ali Rafka na gashuwa da jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto da jami'in kula da walwalar ɗan kungiya Comrade Abdul Wahab Haladu Zarma Bina sai kuma Gombe da National PA Muhammad M Kajiji Sokoto da jami'in hulɗa da jama'a na kungiya Comrade Umar Gidado Gumi da National PRO na biyu Alhaji Muhammad Zalanga Makwale Hadeja sai garkuwar kungiyar muryar talaka Matthew Garba jihar Niger sai kuma wannan sako to da fatar an tashi lafiya sai dai kuma Comrade Banja an gaida talakawa ba sai shugabanni
lalle ne ka
to ni zan ci zan arba ki shi in ci bashi albasa da dukkan membobin kungiyar muryar talaka
baki
daya a mataki daga matsakin ƙananan hukumomi zuwa jihohi da kuma ƙasa baki daya da fatar an tashi lafiya sai kuma wannan sako da ya fito daga Sanusi Wadatai da Mugara da yake so a mika mishi gaisofa ta alheri da sada zumunci zuwa ga Isu Makeri Wadatai da Iyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai sai Haddadi Mai Computer Mai Yama da Mamman Sale Dauda Cinwaza da Malami Kura garin Sarkin Noma sai Sabiu Mudi Manzo Ragana da Muhammadu Nura Abubakar Salihu da baban gida garin Umaru Sabuwa sai Hamidu Kalala Buwadifa da Abari Abdullahi Kiringin da Lawal Sade Daura da Mansur Baba Uro na faɗa sai Kadir Unguwar Mai Auduga da Iliya Mai Computer Mai Yama da daukacin al'ummar garin mu da tai maza da mata to da fatar an tashi lafiya
amin sumu amin sai kuma wannan gaisuwar abin ya huce da ta fito daga Hafizu Walarabi Gusau yace gaisuwa ta ga masu gabatar da wannan shirin abin ya huce da dukkan ma'aikatan ku yace ina mika gaisuwa ga His Excellency Senator Abdul Aziz Yari Abubakar tsohon gwamnatin jihar Zamfara da Malam Wakalla Muhammad Liban tsohon mataimakin gwamnatin jihar Zamfara da mai martaba sarkin Katsina Gusau Alhaji Ibrahim Bello Gusau da kuma Zaidu Bala Birnin Kebbi da Aliyu Muktar Umar sai mai nasara da sarawa funtuwa da kuma Mahmud Salu Kaura da ƴan baban Yusra da Saminu Mai Trader bakin kasuwar Polo Gusau da kuma Ali Kwangila Mai Lodin Mota Gusau da Buba Dikko Bukuyum a ƙarshe sai gaisuwa zuwa ga Sade Saidu Daura da fatan suna cikin koshin lafiya daga Hafizu Balarabe Gusau sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa salam VOA Hausa tare da fatan alheri ga masu gabatar da wannan shirin a bari ya huce yace ina so a isar min da sakon gaisuwa ta ga Haruna BBY da Sani Muhammad Chindo da Ahmadu Tela Toro da Shehu Mai Kifin Miya Toro da Ado Salati Goma ga Annabi da Alhaji Idi Mai Lambu Kogin Sallah da Alhaji Isa Yaron Gwalfada da matan malam mai zanen hula gololo da kuma mata na Amina da Zuwaira da Farida yace nagode sako daga babawo mai takin zamani Toro daga karshe sai kuma gaisuwa daga Usman Abdu Mani Buti jihar Jifa jamhuriyar Niger yace assalamu alaikum VOA Hausa file a bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Gambo MKK da Ibrahim MD Kusfa Zaria da Rahman Abdu Buti da Mustafa Abdu Buti da Gabtu Abdu Buti da Jibrilu mai injin nika Buti da Shaibu Usman Alish Buti da Isa Gararuwanka Buti da Mamman Dola Buti da kuma Usman Muhammad Maiduguri da Isuhu Haruna Kariya Niger da Abdul Aziz Isa Gadanya da Salisu Balazango da daukacin ma'aikatan VOA Hausa da fatan duk kowa ya tashi lafiya.
To amin tsumma amin so nako ma aka ce komai kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa da
ka
bari mu dire da waɗannan gaishe da muka samu ta wannan hanyar sadarwa sakon kake da gidanka na WhatsApp. Wannan gaisuwa da ta fito daga Ahmadu Manaja Bauchi dake Bauchi Ungwataro kuma da ke yace yana gaida ya mika musu gaisuwa zuwa ga ma'aikatan tashin Hausa na muryar Amurka baki daya. Yace yana so a mika musu kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a Ungwataro kuma da ke a gidan sarkin yaki da mai girma dan Juma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lene dake unguwar dan Juma Goje a garin Bauchi sai dan Ladi Kaura na kauran Bauchi mai sai da naman kaji a tashar da Park a garin Bauchi ka san duko na san tashar da
Allah sarki
tunda ka san wannan na gari na biyan da muka fowa yanki nan da Bauchi da Dafa sai uban domin Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake garin Bauchi akan titin unguwar Bakaru da Hajiya Lauratu Banga dake unguwar Karofi a gidan sarkin yakin Bauchi da Jamilu Barista na asibitin Baram sai comrade Alkasim Nuhu Abdul Qadir Alkasim Yali da a ƙarshe yace yana gaida sarkin garin Langas Alhaji Abdurrahman Yalwa wanda ke garin Langas dake gundumar birki na ƙaramar hukumar Bauchi da fatar an tashi lafiya. Za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya suka ce ana suna so a mika musu gaisuwar fata alheri zuwa ga Haddabi mai kwamfuta mai yama Zainab Haruna Katsina Hafsat comrade Ilyas Yakubu Digawa Maimuna Aliko Autaka Tinta Yelwa Ukashar Haddabi mai kwamfuta mai rama Isama Haddabi Uzaifa Haddabi Umar Haddabi Suhairat Haddabi suka ce da kuma fatan Allah ya bamu yini lafiya to da fatan za a wuni lafiya to sun ko burge ni kaga wannan gaisuwa ce ta kallabi
haka gaskiya
daga kalluba zuwa kalluba an ko ku burge ni to da ko wannan gaisuwa ta kalluba za mu dire baba da kuma an waye gari lafiya to baba kamar yadda muka faɗa yau mun yi babban bako dalili da haka ga fili ga doki bari mu gefe mu ba wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasiru ba tsari fili domin gabatar da wannan bako da kuma wannan hira da suka yi.
To masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri wanda a yau cikin ikon Allah shirin ya yi kicibus da wani wanda zai gabatar da sunan shi da kanshi ya kuma bayyana mana irin salo na kiɗi da yake yi a halin yanzu. Mai gida suna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ni suna na Musa mahaifata inda aka haife ni wani ƙauye ne da ake cewa Magarau a karamin kuma sabon birnin lokacin da mun jaja Sokoto ni bagogiri ne
kai bagogiri ne
na am
sana'a kafa
sana'ata shine kiɗa da waka ni mawakin gurmi ne gurmi nake shine sana'a na
wannan sana'a ta gurmi tun yau saka fara
to akalla dai yanzu zan samu kamar shekara 20 da fara shi insha Allah
kana wannan kidi na gurmi nan jihar ne da ka fara ko ku daga can gida Sokoto ka
a daga gida ne daga gida ne saboda na taso lokacin muna yara muna secondary so ka san al'amarin ka da karamin yaro kuma gashi mu muna kauye muke ba mu dauki abin da muhimmanci ba saboda mu ne yaran da kuma nake an ka fara dauka daga kauyen mu aka kai wani guri da sunan karatu
kana ne kai primary har ka shiga
secondary na yi primary na yi secondary gama secondary? Ban kara secondary ba. Dalilin kuma da ban kara secondary ba shine dalilin wannan sana'ar da nake akai.
Wannan gurmi da kake.
Yawwa, idan aka bada hutu na dawo gida, na ga ana wasan. To sai wannan wasan sai ya burge ni. Akan wasan ma sai in zo in yi ina kallon wasan ban dawo gida ba. To sai na sashi a rayuwa na na dauke shi wani abu wanda in ma koma makaranta in yi makaranta ina. Sai sha'awa abin sai dauke ni hankali. Mahaifina kan tura na in je makarantan sai in kamar na je makarantan ban je ban wuce makarantan ba sai in je in samu inda ake wannan abun yayi fadan yayi fada har ya gane cewa nan dai al'amari yake sai ya bani ga wani ci gaba
to sai aka ya daga nan fa sai ka ina ka
to da yake al'amari ne wanda mutun ya sa kanshi kuma na taso ga al'amari ga karamin yaro wanda yake sha'awa abun to da naga abun ya karbe ni sai na bar gida dalilin bari na gida kuwa sai Allah ya dauke ni tafiya ta dauke ni ta kai ni har Lagos sai ni zama a wani guri inda ake cewa Ojori anan Allah hada ni da wani mawaki wanda ake cewa Sha'ibu shi ma Sha'ibu din sunan mai gidan shi Sha'ibu shi mai gidan nashi shi kuma ainihin yaron Usaini jikan boka ne
to dukkan gurmi
dukan su makada gurmi ne so ta dalilin shi kuma Sha'ibu din da yake waƙoƙin shi duka da yake yi na Usaini jikan boka ne to ni kuma ina ra'ayin wannan to shi yasa sai karfi na sai karkata a wurin shi shi kuma sai dauke ni kaman da wanda ya haifa to su al'amarin da ya kasance na waƙa ne ma wani lokaci in ba ni na kada masa gurme waƙa ba ma zai son yi waƙa sun kaji inda lamarin ya kasance tafiya ta tafi
to daga lokacin zuwa yanzu a iya cewa ka samu nasarori sosai a wannan sana'a tikitin gurme
ito gwargwado an samu nasara tunda an yi aure a ciki an aiwa a ciki an yi hidimomi gwargwado na iyali kuma yanzu haka ina tare da iyalaina kuma wannan sana'a ita ce muke ci ita ce muke sha shi kake rufe mana asiri
to abu gubir yanzu akwai tambayar da zan maka ka san yanzu an shigo zamani na kiɗin zamani wato piano da sauransu yaya piano yake zama muku kamar ya zama muku barazana ko makada na gargajiya
magiya ai a wannan lokaci da ake cikin mu mo kada na gargajiya piano ba karamin barazana bace gare ni saboda me yasa yanzu idan ka lura biki za a yi biki sau 20 saka zo ka samu kayan DJ ne kada kada ne na piano baka zo ka samu makadi na gargajiya ba a wurin ba sakamakon wayannan piano din da sauran wannan kada kadan suna so su gurgunta mu da wannan aikin da muke saboda idan ka lura mu makada na gargajiya yanzu an daina ba mu muhimmanci wannan kidan na nanaye shi aka sa gaba sai ka iske babban mutum ka miliyon da ya kamata a ce ko da wasan zai hadawa makadi na gargajiya ya zauna ya yi waka a gaban shi yana ji ya kira masa mutanen da yake so ya kira hudun da ya kamata ya kira a gaban shi a yi da ma sai ga abin na ke sai dai a ji a dauko wani DJ ya zo ya kunna wasu lafikoci da adai cika wuri da rigima gashi nan dai abu dai ba kai
to amma ku yanzu babu wata dabara da za ku yi kima kuma ku yi a zamanancen duka a tafi tare ku dai kawai kun hito ku tsaya a haka din lafi muku
ito idan an ka zamanantar da shi ya kan tafi a zamani amma abinda ba a sa kai a wurin ba kaga ba zai zo hakan ba to yake mu da ma haka mun ka taso da shi haka mun ka san shi kuma har yanzu haka muke shi amma yake kuma abu ne na zamani yana bukatar tallafi to ni da yake ga ganin misali kai da gani na dai ka san da cewa talaka nake to abu ne wanda yake yana bukatar kudi wanda sai an sai wannan an sai wannan an sai wannan a hada kaga da wanda wannan karfin yake shi wannan baya bukatar wannan fasaha ce dai wanda in ubangiji Allah ya maka ita zaka ci abinci da ita to shi ne sa kaga
wannan kawai wasu zare ne guda biyu da wata fata ko fatar damu ne wannan ko sai sanda da sauransu
eh gaskiya ne wannan fatan tsari ne
to yanzu kuna bukatar tallafi daga ita hukuma ko gwamnati akan ire-iren kada kada irin wannan
kwarai da gaske muke bukatar tallafi
kamar wannan irin take
so abin da yake na bukatar tallafi gare mu wannan shine dai al'adu da kowa sani na Hausa wanda duk Bahaushe in dai Bahaushe ne ya san da cewa wayannan su ne al'adun da ya tashi ya sama kuma su ne al'adu na gado to amma an aro wasu al'adu na Turawa wayanda suke da su riga sun cudaya sannan idan ka duba su hukumomi din ma wanda ya kamata su kula da abin haka ba abu muhimmanci to in ma an yi wani taro na cewa wani al'adu ne za a gudanar su a Hausa makin a kawo wani makadi wanda yake zai yi kida da kayan gargajiya ne waka musulmi ba za a kawo shi ba sai dai a kawo wasu ƴan nanayi can daban waɗanda za su zo su za su yi wanda akalla in za a ce a kada mashi kayan kida yayi waka wani lokacin ba zai iya ba sai dai an je studio an yi waye san ne za a yi waka to kaga ya mun da matsala a cikin gida
yana ta buga buri barin an ce an taba kidi a taba karatu a yanzu wannan kidi wannan shiri muna yin shi ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin abar ya huce zaka yi dan taba waka abar ya huce yanzu din nan zaman da muke guna wannan tattaunawa da kai
gwargwado zai yi
dan taba mana mujimala
Sai ma ke mu Nani za dan Hausa Amerika Abari ya huse
to babu kaji Musa mai gurbi
sai kwarai kuwa ai ja gobar baya
ai ja gobar baya to za mu dace aya gobar Allah ya yarda sai a bi mu bashin wannan a sauran wannan hira idan Allah ya yarda
ba
ku bi zuwa zamu zo mu karasa wannan hiran alhadi da din kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a
haka
to baba yau labarin da zan baka labarin abokinka ne bafin latani
to
wai
ta zo mu jita
to baba wai wani bafin latani ne ba ya tafi ka san fulani da cin kasuwa ba bafin latani dai kasuwa ba ta wuce
haka ne
to shikenan ya tafi cin kasuwa baba dai aka tashi kasuwa yaje yau ya dan cefane shi yana dawowa sai game da wani abokin sa da suka gaita sai ya tambaye abokin nasa yace ka san abin da yake na so a cikin ledan nan sai yake nake dauke da shi a ledan na bakan ledan sai abokin yace ya ko zai ya sani tunda yace kai dai kai kokarta yace ba zai ya fada ka yace ba zai bai sani ba ya fada ka yace bai bukaci gari ba sai dan fulanin ya bushe da dariya
na'am
sai yace mishi wai sai yace mishi wallahi yace wallahi hadda a ce ka gane ko menene yake cikin wannan ledan idan na sai nono na da ba tare da kai zamu sha
yanzu to yanzu da sani
tunda yayi ta bara da kaya ya ci fada bai ci ba shi ko bafin latin ya ga ai ko yana da waye ce to da a ce ku ka gane abin da yake ciki wallahi da na sai nono na dama da kai
zamu sha amma
tunda muka gane ba ka ce ba shikenan baba inda ce ka san malama Juli na daga mana hannu da ai ce salamu alaikum sai ba ku mai zuwa
to shikenan
gaba ta da bare
wuce to wale
sai dan Allah ya nuna mana to saboda haka yanzu ba da din
baba Yakubu Bakiri
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Aibu Ibrahim Sagar. Zan wuce yawo kagara.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com a kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.